الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدكا وندن جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 5 shekara wanda ya dace ma 25 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata muna dai cikin baban da ke bayani dangane da haramci na girman kai da jiji da kai a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ba zai kalli dukkan mutumin da ya ja tufafinsa a kan ƙasa saboda taƙama da jiji da kai kamar yadda bayani ya gabata a kan wannan hadisi wanda alaƙar wannan hadisi da wannan babi domin wannan yana nuna mana haramci wanda yake na girman kai wanda kuma yana daga abubuwa waɗanda suke bayyanar da cewa duk wanda ya siffanta da wannan sifa to akwai wani nau'i na girman kai da jiji da kai tare da shi shine sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a wani lokaci yakan kasance a cikin riga ko ga wando ko ga rawani idan wato riga ce hannun riga ba a buƙatar ya wuce tsintsiyar hannu idan ya wuce tsintsiyar hannu wannan ya haramta ma'ana ya zama isbal idan aka ce tsintsiyar hannu shine a larabci ake kiran shi ar-rusuk daidai nan ake buƙatar hannun riga ya tsaya ya ɗan iso nan halak ne amma ba a buƙatar ya wuce nan shine wato gaba wadda take kenan tsakanin shine damtse da tafin hannu idan riga ce ko wando iya inda ake buƙatar su tsaya shine tsakiyar kwabri su dan sauka ƙasa daidai idan sau wannan ya halatta su wuce idan sau wannan haramun ne domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'abaini fa finnar manzon Allah ya ce duk abin da ya wuce idan sau na tufafi makomarsa ita ce wuta a ranar kiyama duk mutumin da ya saki wandansa ko jallabiyarsa ta wuce idan sau to duk abin da ya yi ƙasa na gangan jikin shi sakamako a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai babbaka dugadugansa a cikin wutar jahannama wal iyazu billahi kuma kar mu fahimci cewa azabar wuta azaba ce wadda take mai sauki wutan lahira ta sha bamban da wutar duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa wannan wuta ta ku ta duniya da kuke gani manzon Allah ya ce yanki ne daga cikin yanki 70 wato na wutar jahannama. Wutar duniya zafinta sai ka linka shi su 70 zai baka gwalgwadon zafin wutar jahannama. Wal iyazu billahi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim ya nuna mana koma bayan yan wuta ga azaba, wanda shine ammin sa Abu Talib baban Ali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna ahwana ahli an-nari azaban yawmal qiyama la rajulun yuba'u fi akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimahu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Manzon Allah yake cewa lalle mafi saukin azaba daga cikin yan wuta wanda babu wani wanda yake da azaba kasa da tashi, manzon Allah yace shine mutumin da za a dora masa garoshi biyu na wutar jahannama a karkashin dugadugansa. Zafin waɗannan garoshi da aka dora masa a karkashin dugadugansa, manzon Allah yace kwakwallowar shi za ta ringa tafalfasa a iya tunaninsa, baya kudirin cewa akwai wani wanda yake da azaba sama da tashi. Manzon Allah yace wa innahu la ahwanukum azaban. Manzon Allah yace na rantsi da ubangiji na yace wallahi shine koma bayan yan wuta ga azaba, shine koma bayan yan wuta ga azaba wanda babu wani wanda yake da azaba kasa da tashi. To fa anan abinda muke so mu sani, koma bayan yan wuta ga azaba ne a ranar kiyama. Garo shine fa guda biyu da aka fito shi daga cikin wuta, aka sanya shi cikin wani balbali wanda yake na wutar jahannama, sai aka sanya masa garoshi biyu a kasan diddigen shi. Amma zafin waɗannan garoshi ya kai kwakwallowar shi tana tafalfasa, kuma a iya tunanin shi azabar shi ta fi ta kowa. Manzon Allah ya ce wallahi shine koma bayan su ga azaba. To ina ga wanda aka ce za a luma ma'ana dugadugansa gaba ɗaya a cikin wutar jahannama, a sanadiyar ya saki tufafinsa ya wuce iyaka. To don haka sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a, wannan haramun ne. In rawani ne ba a buƙatar gizashi wato ta wuce tsakiyar baya, kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. To don haka kasancewar wannan kuma ita ce sifa ta muminai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana cewa ku yi gyabto kamar yadda mala'iku suke gyabto a wajen Ubangiji na. Aka tambaye shi yaya mala'iku suke gyabto, manzon Allah ya ce tsakiyar kuburinsu, wandan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala daidai tsakiyar kuburi yake tsayawa, haka na manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, haka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda dalilai ya gabata akan haka. Illa kasancewar yau akwai da yawa daga cikin jama'a waɗanda suke ganin suna da dan sanin wani abu a cikin addini, sai suke kayyade, suke kafa hujja da cewa wai ai addini ba a dage wando ba yake da barin gemu da yin asuwaki da sauransu. Ka saki wandonka duk yanda ka ga dama, imani a zuciya yake, haka suke fada. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, tsoron Allah anan yake, tsoron Allah anan yake, sai da manzon Allah ya yi nuni zuwa zuciyar shi kusan so uku. Malamai suka ce duk mutumin da zai fada haka, amsar da za a bashi sai a ce inda tsoron Allah ya samu zama a cikin zuciyarka, to da ya bayyana a fili, da a sifofin jikinka an gane shi. Saboda duk mutumin da yake da tsoron Allah, to zai yi kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Inda takawar ta samu zama a cikin zuciyarka, to da wandonka za a ganshi daidai tsakiyar kuburi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta, ko kuma bakin shi daidai idan sau, kada ya wuce kasa da idan sau. To don haka wannan duka wahayi ne wanda yake na shaidani. Kuma anan abinda muke so mu sani, so da yawa wasu daga cikin jama'a za su ringa aibanta jama'a ta musulmi idan aka samu wani mai dagaggen wando, mai gemu ya cuce shi, ya damfare shi, gaba ɗaya sai ya ma al'umma ta musulmi zubin goro, sai ya ringa cewa ai mutumin da, sai kaga wanda yake ya dage wandon nasa ko ya bar gemu zai zo ya cuce ka, ya damfare ka. To a fi sabilillahi anan akwai rashin adalci, dan mutun ya siffanta da sifa ta kwarai yazo ya damfare ka duk wanda yake da wannan sifa shikenan sai kai musu zubin goro ka ce kowa na banza ne kuma anan abin da muke so mu sani gaba ɗayan mu fa babu wani wanda yake ma'asumi ahlus sunna ba ma'asumi bane ba annabawan Allah su suke da tsaro da kariya ubangiji ta'ala ya ba su tsaro da kariya dangane da ayyuka na asha dan haka kenan anan wanda ya cuce ka shi kadai zaka takaita wannan cuta da ya maka amma kada ya zamanto duk wanda yake da wannan sifa ka aibanta shi kuma shi kanshi wanda ya cuce ka akan irin waɗannan abubuwa a fi sabilillahi bai dace ba a matsayin ka na musulmi ka siffanta da sifa ta mutanen kwarai kuma ka zo ka ringa damfara kana cutar jama'a ya zamanto kuma baka da cika magana babu alƙawari tare da kai irin waɗannan mutane a fi sabilillahi suna cutar musulunci shine yake sanya jahili wanda bai gane inda aka sa gaba gaba ɗaya sai ya ma jama'a zubin goro yace ai duk macuta ne duk fasikai ne duk kaza ne to dan haka anan irin waɗannan abubuwa a matsayin mu na musulmi iya abin da ya tabbata a shari'a cewa ga abin da ake buƙatar musulmi ya siffanta da wannan sifa to haka ake buƙata kuma a matsayin ka na musulmi duk wanda ya siffanta da irin wannan sifa to ka kyautata masa zato wanda ya bayyana sabanin haka to ka takaita wannan cuta da ya maka akan shi amma kada ka aibanta sauran jama'a ta musulmi saboda wani ya cuce ka ya zalunce ka wannan zalunci wannan zai takaita akan shi yau za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullah ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم al'ail al-faqir Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace thalathatu wato dangogi guda uku daga cikin jama'a anan abinda muke so mu sani da yace thalathatu ba yana nihi mutum uku kawai ma'ana dangogi guda uku daga cikin jama'a ma'ana waɗanda suka siffanta da irin sifofin da za mu gani a cikin hadisi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan salo ne wanda yake na karantarwa su da yawa za ka je yana cewa thalathatun mutum uku ko ya ce arba'un abubuwa hudu ko ya ce saba'atun mutum bakwai a abinda ake nihi dangogi bakwai daga cikin jama'a shine anan yace thalathatu wato dangogi guda uku daga cikin jama'a la yukallimuhumullahu yawmal qiyama manzo Allah yace a ranar kiyama ubangiji ta'ala ba zai musu zance wanda zai faranta musu rai sakamako na farko kenan wanda tun a wannan gaba zamu dau darasi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala mu tabbatar masa wannan sifa ta zance kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani kuma kamar yadda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa ubangiji ta'ala ba bibi bane ba yana yin zance wanda ya dace da girman sa ayoyi na alqur'ani sun wuce alissafa wanda Allah yake tabbatar ma kansa wannan sifa ɗaya daga cikin su ayat da ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke faɗa a fatakuma una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da faɗarsa wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun da faɗarsa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik al-aya da faɗarsa sayaqulu al-mukhallafuna idhan qalaqtum ila maganima lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallahi waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta zanci. Haka don haka anan manzon Allah ya ce mutum uku, dangogi guda uku daga cikin jama'a a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zukata. To don haka Ubangiji ta'ala yana yin zance, zance kuma wanda yake da sauti da harfa, kuma yana zance yanda ya so kuma a lokacin da ya so. Ubangiji ta'ala ya yi zance a zamanin da ya gabata, wani zancen sai a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa idan 'yan aljanna sun shiga aljanna a ranar kiyama, Ubangiji ta'ala sai ya ce da su, ya ahal aljanna turiduna shay'an azidukum, ya ku 'yan aljanna shin kuna buƙatar wani abu na ni'ima na daɗa muku? 'Yan aljanna sai su ce ya Ubangijinmu, ai abinda ka mana ma na ni'ima ka jaddada mana ya isa, shin ya Ubangijinmu yanzu baka shigar da mu aljanna ba, shin baka tsiratar da mu dangane da wuta? Ubangiji ta'ala sai ya sake maimaita musu ya ce ya ku 'yan aljanna shin kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? 'Yan aljanna su ƙara maimaita wannan amsa. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya yayin shamaki, 'yan aljanna su ga zatin Ubangijinsu, da ɗai ɗan aljanna bai taɓa samun wata ni'ima a gidan aljanna mafi daɗi sama da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan magana da yake cewa turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku, kaga wannan magana a yanzu Allah bai yi ta ba, a ranar kiyama ne Allah zai yi ta bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna. Don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunaye da sifofi wanda ya siffanta kansa da su ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisai ingantattu, ba tare da wuhintar masa da waɗannan sunaye, ba tare da kuma kamanta shi da halitta, ba tare da kuma kore masa waɗannan sunaye ko sifofin. To shine anan yace dangogi uku daga cikin jama'a a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai musu zance zance wanda yake na faranta zuciya, wala yuzakkihim, sannan Ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su dangane da dattin zunubi, wala yanzuru ilaihim, sakamako na uku Ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai, wala hum azabun alim, ukuba ta hudu Ubangiji ta'ala manzo Allah ya ce tare da haka wato sun cancanci azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Farkon su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shaykhun zanin, wato dattijo wanda yake mazinaci, wal iyazu billahi, idan aka ce dattijo wato shine mutumin da hurhura ta fara fitowa, duk mutumin da ya kai shekara kusan 40 to wannan ya shiga layi wanda yake na dattawa, shine yace shaykhun zani, wato dattijo wanda yake mazinaci wanda hurhura ta bayyana a kansa. Domin ka'ida malamai suke cewa duk lokacin da saban Allah ya tabbata ga mutumin da babu wani sababin da zai iya kai shi zuwa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan laifi ya fi girmama ya fi muni. Kaga duk mutumin da dattijantaka ta cin masa, to galibi shahawa za ta yi karanci tare da shi. In dai mutum ya riga ya zama dattijo, to ba maganar shahawa. Mutum yana girma, shahawa tana kankanta. To duk lokacin da za a ce wannan dattijo ne, aka same shi ba shi da aiki sai dai zina, to wal iyazu billahi wannan abu ya fi muni. Kuma ya nuna cewa wannan daman malalaci ne kuma mutumin banza ne. Saboda ita hurhura da take fito ma mutum a kai wannan gargadi ne. Ita hurhura in kaga ta fito, to wannan labari ne take baka cewa ka fara tattara komatsanka, lokacin tafiyarka ya kusanta. Don haka malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ubangiji ta'ala ya ce shin ba mu rayar da ku ba gwalgwadon zamani wanda mai galgaduwa yakan iya galgaduwa? waja'akumun nadhir, kuma alhali gaya annadhir mai galgadi yazo muku ita ce hurhura. To dan haka kasancewar a samu dattije ya zamanto mazinaci wannan abun kunya ne, kuma laifi ne wanda yake mai girma. In saurayi ne matashi yayi wannan ba mamaki, duk da cewa laifi ne, to amma ita shahawa an fi kyautata zatanta ga wanda yake matashi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda na cikin sahihain, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ma'asharar shabab, man istaqa'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Manzon Allah yace ya ku jama'ar matasa, duk wanda yake da halin yin aure daga cikin ku, manzon Allah yace yayi aure, fa innahu aghaddu lilbasar, domin aure shine mafi rintsi ganin bawa game da kallon abin da Allah ya haramta masa. Wa ahsanu lilfarj, kuma aure shine mafi katangance gaban bawa dangane da abkawa a cikin alfasha, ita ce zina. Sai manzon Allah yace wa man lam yastati, duk wanda ba shi da halin yin aure daga cikin ku, manzon Allah yace fa alaihi bisawm, ya lazinci yin azumi, fa innahu lahu wija, wannan azumi zai zame masa tamkar daddaka ce, domin duk dabbar da aka daddake ta to ba maganar shahawa tare da ita. To kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yace, cha ya ma'asharar shabab, ya ku taron matasa, ya ku jama'ar matasa. Me yasa manzon Allah yake banci matasa da wannan kira? Saboda su ne ake kyautata zaton samun shahawa tattare da su. Shi kuma in aka ce ma'ashar, a larabci suna ne wanda ya hada wasu jama'a waɗanda wata sifa ta hada su. To dan haka kenan anan shine manzon Allah yace shaykhun zani, wato dattijo wanda yake mazinaci. An gane ku? Na biyu sai yake cewa wa malikun kazzabun, manzon Allah yace da wato shugaba wanda yake makaryaci. Shugaba anan da aka ce makaryaci ya hada sarki, ya hada wanda yake shugaba, duk wanda aka ce gashi a matsayin shugaba yake, a same shi cewa makaryaci ne, to ƙarya tafi aibi ga wanda yake shugaba. Me yasa? Kasancewar wannan shugaba ne yana da wuka da nama a hannunsa, shin talakawansa bai isa ba ya ce ayi kaza ayi, ko ya ce a daina kaza a daina, sai ya musu zance wanda yake na banza, wanda ba ya da sulda, ba shi da karfin ya ce ayi abu kaza ayi ko a daina kaza a bari, shine zai bi wasu hanyoyi yayi dubara yanda zai ma mutane ƙarya domin su yi abin da yake bukata su yi. To amma anan a matsayinsa na shugaba sai a same shi makaryaci ne. To kaga ƙarya in ta fito daga bakin shugaba, wallahi tafi muni. Saboda menene zai kai shugaba yayi ƙarya? Menene yake da bukata a wajen talakawan shi? Umarni ne zai ba su ya ce kaza nake bukatar ayi, ko kuma abu kaza nake bukatar a daina, ya fito fili ya gaya musu ga halin da muke ciki, ba sai ya yi kwanance-kwanance ba. Don haka ƙarya in dai aka ce shugaba ne ya ma jama'a, to wannan tafi muni tafi aibi. Don haka malamai suke cewa, kamar yadda wani malami yake cewa, yake cewa idza urifa al-kazzabu bil kizbi lam yakad yusaddaqu fi shay'in wa in kana sadiqa, yace shi makaryaci idan aka sane shi da ƙarya, yace to bai kusanta ba da zai yi gaskiya a cikin wani abu, koda abin da ya faɗa gaskiya ne, sai jama'a su ce wa yake kama zancen wani. Irin waɗannan shugabanni namu na zamani za su muku alƙawari 10, a cikin alƙawari 10 ƙalla su cika ɗaya. Duk maganganun su galibi maganganu ne waɗanda suke na ƙarya, musamman a irin zamanin da muke ciki, zamani na siyasa. Wal iyazu billahi. Kaga kasancewar babban laifi ne daga cikin laifuka a samu cewa shugaba ya zamanto makaryaci. To shine anan manzon Allah yace wa malikun kazzabu, yace da shugaba wanda yake makaryaci, shi ma yana karkashin waɗannan sakamako da Ubangiji ya tana dama masu shi a ranar kiyama. Na uku sai yace wa a'ilun mustakbir, manzo Allah ya ce da talakka wanda yake mai girman kai mai jiji da kai, talakka mai girman kai. Shin shi girman kai yana da sababi? Galibi abinda yake sanya mutum ya yi girman kai ɗayan biyu ne, in ma ya kasance kana da wani matsayi na mulki da aka damka maka, wannan sarauta sai ta ringa ziga ka, ka ringa ganin cewa kai wata tsiya ne, ka ringa ɗagin kai. Ko kuma ya kasance mai dukiya ne, mawadaci ne, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, innal insana la yaqga an ra'ahu istaghna. To kai talakka ne, baka da kwabo, baka da komai, kai ba wata tsiya bane, kuma ga ka sai girman kai, sai jiji da kai. Kaga girman kai in aka same shi ga talakka, to wannan yafi muni, yafi aibi. In mai kuɗi ne yake girman kai, sai a ce ku rabu da shi, dan ya ga yana da wasu miliyoyika ne a aljihun shi. Idan shugaba ne, sai a ce a dan yana kan kujerar mulki, wannan mulkin shi ne yake kada masa, shi yasa yake nuna ma mutane cewa shi ma wata tsiya ne, bai dauki ba kowa a cewa mutum. To dan haka wannan talakka a same shi yana da girman kai, wannan laifi ne wanda yake babba. Gara a ce mai kuɗi ne ko sarki ne yake girman kai, saboda yana da abin da zai iya sanya shi girman kai, shi ma kuma ba dan ya halatta ba yayi. To dan haka waɗannan ukun su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi ya jumulce mana ga irin nau'in azaba hudu da Allah ya tanada musu a ranar kiyama. Duk mutumin da ya siffanta da ɗaya daga cikin waɗannan sifa, to shi ne Allah ya tanada ma wannan sifa a ranar kiyama. Farko dai shi ne ya ce la yukallimuhumullahu yawmal kiyama, a ranar kiyama Allah ba zai musu zance, zancen da zai faranta musu zuciya. Kenan anan me ake nihi? Allah zai yi fushi da su kwata-kwata, Allah ba zai musu magana, magana wadda take ta farin ciki. Na biyu sai ya ce wala yuzakihim, Allah ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Kaga duk wanda Allah bai tsarkake shi ba game da dattin zunubi, to makomar shi ita ce wuta, sai an azabtar da shi gwalgwadon laifinsa in yana da imani, sannan a ƙarshe a fitar da shi a kai shi aljanna da ceton masu ceto. Azaba ta uku wala yanzuru ilaihim, Allah ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai. Azaba ta hudu sai ya ce wala hum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Kenan su ne sai manzon Allah ya zano ya ce shaykhun zani, dattijo mazinaci, wa malikun kazzabun, da shugaba wanda yake makaryaci, sai ya ce wa ailun mustakbir, wato da talakka wanda yake mai girman kai mai jiji da kai. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana girman kai haramun ne, haramun ne, baya dacewa ga duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama, sawa'an a matsayinsa na talakka, ko a matsayinsa na mai mulki, ko a matsayinsa na mawadaci. Duk matsayin da Allah ya kai ka, to abinda ake bukata ka dada kaskanta kanka, karka mai da kanka cewa kai wani abu ne, ka dauki cewa duk jama'a sun fi ka, kai kake kasa da su, kuma ka kaskanta kai ga gaskiya, duk wanda zai faɗa maka gaskiya, sawa'an sa'an ka ne, ko wanda yake sama da kai, ko wanda yake kasa da kai, a halin fushi aka faɗa maka, ko a cikin hali na yadda, ka karɓi wannan gaskiya daga wanda ya faɗa maka. Don haka kuma wannan hadisi yana nuna mana da zina da ƙarya da girman kai dukkansu suna daga cikin manya-manyan laifuka, wanda sallah da azumi da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi. Iya abinda yake kankare wannan laifi shine kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya mutu akan ɗaya daga cikin waɗannan laifuka bai tuba ba, to ya bujuro da kansa zuwa ga azabar Allah, idan Allah bai masa rangwame ba. Idan mutum ya mutu akan ɗaya daga cikin waɗannan laifuka wal iyazu billah, to ya bujuro da kanshi zuwa ga azabar Allah. Amma mu iya abinda yake kan mu, sai mu maida al'amarin shi zuwa ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga damar azabtar da shi, ya azabtar da shi, in ya ga dama kuma ya yafe masa, ya kai shi aljanna. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala Allahu azza wa jalla ala izu izari wal kibriya'u rida'i faman yunazi'uni azabtu, rawahu muslim. Wato Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qala Allahu azza wa jalla, Ubangiji ta'ala mai girma da daukaka ya fada, yake cewa al-izzu izari, Ubangiji ta'ala yace cika da bunƙasa da ƙasaita, Ubangiji ta'ala yace izari gyautuna ne, ma'ana girma da bunƙasa da cika, Ubangiji ta'ala yace gyautuna ne. Idan aka ce izar, wato shine a Hausa ake cewa gado, zane kenan wanda ake ɗaurawa. Sai yace wal kibriya'u, wato jiji da kai da girma, Ubangiji ta'ala yace rida'i mayafi na ne. Faman yunazi'uni, duk wanda yayi jayayya da ni a cikin wannan sifofi nawa, Ubangiji ta'ala yace azabtuhu, yace zan azabtar da shi a ranar kiyama. Kaga a wannan hadisi Ubangiji ta'ala da kanshi ne yake faɗa mana, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya hakaito mana, yace al-izzu wato buwaya da ƙasaita, izari Ubangiji ta'ala yace gyautuna ne. Sai yace wal kibriya'u, wato girma da jiji da kai, Ubangiji ta'ala yace rida'i mayafi na ne. Sai yace faman yunazi'uni, duk wanda yayi jayayya da ni, kai ma ka nuna cewa kai ka isa ka ƙasaita, ka iya karye inda ba gaba, Ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi jayayya da ni azabtuhu, Ubangiji ta'ala yace zan azabtar da shi. To wannan yana nuna mana yana daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-izza wal kibriya, don haka yake da suna al-aziz, don haka kuma yake da suna al-kabir. Al-izza sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji ta'ala. In aka ce al-izza, abinda ake nihi ƙasaita da bunƙasa. Idan aka ce al-kibriya, wato shine girma da jiji da kai, wannan ko duka sifofi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan duk mutumin da zai nuna ƙasaita, ya nuna jiji da kai, to wannan yayi jayayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sifofinsa. Duk wanda yayi jayayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sifa, daga cikin sifofinsa, sakamakon shi shine Allah ya jefa shi wuta a ranar kiyama. Dan haka anan abinda muke so mu gane, ashe girman kai da jiji da kai, wannan yin karan tsaye ne game ga matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk wanda yake da girman kai, to wannan yana ɗagin kai ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma wannan ya cancanta Allah ya azabtar da shi. Don haka ba kowa yake girman kai ya ringa nuna cewa shi wata tsiya ne, sai wanda yake wawa jahili, wanda baya fahimtar inda aka sa gaba. Duk mutumin da yake da hankali da tunani da tsinkayen nesa, to zai yi ƙoƙarin ya zare dukkan wani girman kai da jiji da kai daga cikin zuciyarsa. Me yasa? Saboda mutum in har ya san girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya san kuma matsayin shi na ɗan adam, ba yanda za a iya nuna cewa shi wata tsiya ne. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, wato Ubangiji ta'ala shi yake da girma da ɗaukaka da jiji da kai a cikin sammai da ƙasai. Domin Ubangiji ta'ala al-aziz ne, mabuwayi ne, ba a rinjayarsa, kuma ma'abucin hikima ne, baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Kaga wannan Ubangiji ta'ala yana nuna mana girma da buwaya da ƙasaita a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Shi kaɗai ya cancanta ya jiji da kansa, kuma shi kaɗai ya cancanta ya nuna cika da ƙasaita. Ba wani wanda ya isa ya yi tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan sifofi. Don haka sakamakon duk wanda ya yi jahayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan sifofi, to Allah zai jefa shi wuta a ranar kiyama. Don haka in har muna da tunani ɗan adam ya tsaya ya kalli halittar kanshi, a nan zai iya gane matsayin shi, ya gane cewa shi ba wata tsiya ba ne, kuma ba shi da wani abu da zai jiji da kai. Kamar yadda wani malami yake cewa, ya muzihiral kibra, ya muzihiral kibri ijaban bi suratihi, unzur khalaqa fa inna natna tasrihu, law fakkara an-nasu fi ma fi butunihim mastash'ara al kibra shubanun wala shibu anfun yasilun. Sai ce halifi ibn adama mislu ar-ra'si makrumatan wa huwa bi khamsin min al-aqdhari madrubu, anfun yasilu wa udhnun rihu hasahikun wal aynu murfidatun wa sabru mal'ubu yabna turabi wa ma'kul at-turabi gadal aqsir fa innaka ma'kulun wa mashrubu. Yake fada yake cewa ya muzhiral kibri, yace ya kai mutumin da kake bayyana girman kai da jiji da kai ijaban bi suratihi dan ji da kai da surar shi kana ganin cewa kai wata tsiya ne kana kallon jikinka kana takama kana nuna isa yace in kana so ka gane cewa kai ba wata tsiya bane yace unzur khalaka in ka gama bayan gari ka tsaya wannan bayan gari naka ka kalle shi shin yana da kyan kallo ko ba shi da kyan kallo abu na biyu sannan kuma ka shinshina kanshi yake ko wari yake sai yace fa innan natna tatribu abu sananne ne a wajen jama'a duk wani abu wanda yake mai wari to abin ki ne abin kyama ne ka tsaya ka kalli bayan garin ka shinshina ka ji in ka gama sai yace law fakkaran nasu fi ma fi butunihim da a ce jama'a sun yi tunani game da abin da yake cikin cikkunansu wato na bayan gari da bawali yace mastashara al-kibra shubbanun wala shibu yace matasa da dattawa ba wanda zai nuna jiji da kai ya nuna cewa wata tsiya ne inda kowa zai tsaya yayi tunanin abin da yake dauke da shi a cikin cikin sa na bayan gari da bawali sai yace halifi ibn adam mislu ra's makrumatan a gangan jikin dan adam gaba ɗaya idan ka fitar da zuciya to babu wani bangare wanda yake mai daraja sama da kai yace wahawa shi kuma kai na dan adam madrubun wato an kera shi bi khamsin min al-aqdar wato da wata kazamta wasu abubuwa na kazamta guda biyar a jikin kan dan adam farko sai yace anfun yasidu ga hanci wanda majina take zuba hanci cike da majina wa uzunun rihu hasahikun ga kunne yana warin dauda wal ainu murfidatun ga ido da kwamtsa sai yace wasagru mal'ubu ga baki da miyau idan ka dauki kan dan adam a bangaren jikinsa bayan ka fitar da zuciya to babu wani bangare wanda yake fiyayye sama da kai idan ka kalli kan dan adam farko dai ga hanci cike da majina in ba ya cewa ba kai yanzu majina ta ringa zuba duk wanda a ga majina tana zuba ko an gama haukaci abu na biyu in ba ka kwankwale kunnanka daga ka karo wajen hancin mutum sai ka ga yana kaucewa abu na uku ga ido da kwamtsa ga ido da kwamtsa abu na hudu ga baki da miyau sai yace yabna turabi yace ya kai dan kasa wanda tushen dan adam dai daman daga kasa Allah ya halice shi an gane ku kenan dan uwanka wanda kake nuna masa dagin kai da jiji da kai cewa kai kafi shi kai dai ba da zinariya Allah ya halice ka ba kuma ba da lu'ulu'u ba Allah ya halice ka kasar da Allah ya halici wannan wanda kake masa dagin kai kai ma da ita aka halice ka tunda tushen ku gaba daya Allah ya samar da ku ne daga Adam Adam ku daga kasa Allah ya halice shi don haka yace yabna turabi yake cewa ya kai dan kasa wa ma'kulat turabi gadan wanda kuma karshen sa gobe bayan mutuwa kasa za ta cinye gangan jikinka sai yace akasir yace ka takaita jiji da kai fa innaka ma'kulun dukkan gangan jikinka cinye shi za a yi wa mashrubun barwan da yake jikinka da man kasa za ta shanye shi ta cinye naman ta cinye kashin ta shanye barwan ta shanye ruman gaba daya dukkan jikinka da dutta kamar da kake dai karshen ka mutuwa idan ka mutu binne ka za a yi kuma za ka zaman tu tsutsa kana wari kasa ta cinye ka to ina wani abu wanda yake na jiji da kai kenan inda dan adam zai tsaya yayi tunani yayi nazari dangane da matsayinsa to babu wani abu tare da shi wanda yake na jiji da kai zai ga kasawar shi kuma idan ya kalli ubangijinsa subhanahu wataala ya hararo girman ubangiji zai gane cewa duk wani girma da daukaka da kasaita cancanta ne ga ubangiji subhanahu wataala saboda halitta kowa da komai na ubangiji subhanahu wataala ne kuma shi yake gudanar da lamarin kowa da komai tun daga sama har zuwa kasa don haka dai anan ubangiji ta'ala yake cewa al-izzu izari wato buwaya da kasaita gyautuna ne wal kibriya uridai wato girma da daukaka ubangiji ta'ala yace mayafina ne an gane ko amma anan ba dan kasancewar ubangiji subhanahu wataala yana da gyautu wanda yake daurawa a jikinsa ba dan kuma kasancewar yana da wani mayafi da yake yabawa anan kasancewar ubangiji ta'ala yana ba mu labarin cewa waɗannan sifofi nashi ne shi ya cancanta da su babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan sifa wa anhu radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu murajjilu ra'sa yahtalu fi mishyatihi idh khasafa allahu bih fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah muttafaqun alayh murajjilu ra'sa ay mumashiqu yatajaljal bil jimayn ay yahusu wa yanzil wato abu hurairah Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu yake cewa yayin da wato wani mutum yana tafiya a cikin wasu tufafi tu'jibuhu nafsuhu wato ran shi tana kayatar da shi yana tafiya yana takama yana waiwaya ya kalli jikinsa yana takama a cikin tafiya shine yace bainama rajulun manzon Allah yace yayin da wani mutum yamshi fi hullatin yana tafiya a cikin tufafi in aka ce hulla sune tufafin da dan adam yake sakawa a jikinsa kenan imma zane da ake daurawa da mayafi ko kuma riga da wando kamar yanda muke sawa a yau sai yace tu'jibuhu nafsuhu ran shi tana kayatar da shi tana masa jiji da kai akan wannan tufafi da yasa yana ganin cewa shi wata tsiya ne yafi kowa murajjilu ra'sa wato ya caje kansa sai takama yake dan gayi ne kenan yahtalu fi mishyati manzon Allah yace yana takama a cikin tafiyarsa idza khasafa Allahu bihi wato ubangiji ta'ala kai tsaye sai juyar da kasa da shi ubangiji ta'ala ya sanya kasa ta tsagi ya nutse fa huwa yatajaljalu fil ardi manzon Allah yace yana nutso a cikin kasar ila yawmil qiyamati har izuwa ranar kiyama sannan zai kai karshe ubangiji ta'ala da ya nutsar da shi a cikin kasa yana nan yana tafiya har yau har izuwa ranar kiyama Allah yana azabtar da shi irin wannan azaba mafi yawan malaman tafsiri suka ce wanda Allah ya kama da wannan azaba shine Qarun kamar yanda ubangiji ta'ala yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin wanda aya ta gabata a farkon baba lokacin da yayi ado ya hayo dabbashi ya biyo titi yana takama jama'a waɗanda suke masoya duniya waɗanda ba su da tsinkayen nesa sai ya kayatar da su suke cewa ya laita lana mislama utiya Qarun ina ma a ce mu ma muna da dukiya irin dukiyar Qarun ina ma a ce muna da kayan ado irin nashi suke faɗa innahu lazu hazzin azim lalle Qarun ma'abucin rabo ne wanda yake mai girma amma waɗanda suke da tsinkayen nesa wanda Allah ya ba su ilimi ya ba su imani sai suke cewa wailakum thawabul lahi khairul liman amana wa amila saliha kai canku kada abinda Qarune yake cikin shi na dukiya ya kayatar da ku sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tana dama bayinsa waɗanda suka yi imani da shi suka aikata ayyuka na ƙwarai ya fi alkhairi game da wannan dukiya ta Qarun wala yulqaha illa as-sabirun to dan haka shine da ya fito yana takama ya biyo titi yana nuna ma mutane jiji da kai take yanke Ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya kasa ta dare ya nutse ciki har izuwa ranar kiyama da shi da dukiyar shi gaba daya Allah ya halakar da to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bainama rajulun yayin da wani mutum yamshi yana tafiya fi hullatin a cikin tufafi tu'jibuhu nafsu wato ran shi tana kayatar da shi anan malamai suka ce a matsayin ka na mumini duk tufafin da za su ringa sanya ka ka ringa jiji da kai ka ringa ganin cewa tufafin ka yafi na kowa to ya kamata ka nisance su saboda galibi tufafi suna haifar ma bawa girman kai wal iyazu billahi don haka mutum yayi daidai wa daida kamar yanda Hausawa muke faɗa daidai ruwa daidai tsaki karkaye abin da zai janyo maka irin wannan hallaka wannan tufafinsa ne adan da yi ne wannan ado yake jan hankalin shi yana ganin cewa shi wata tsiya ne shi yake sama da kowa shine anan manzon Allah yace tu'jibuhu nafsu wato ransa tana kayatar da shi tana nuna masa cewa shi wata tsiya ne murajjilu ra'sahu kuma ya caje kansa sai takama yake lalle sarce kai ba haramun bane ba an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana caje kansa, kuma ya yana daga cikin sifatan mumini ya zamanto shine tsafta. Ba a buƙatar mumini ya bar kansa bursusu, sai dai kuma ba a buƙatar mumini yau ya caje kansa gobe ya caje. Iya abinda ake buƙata yau in ka caje kai gobe kai bashi sai jibi, kamar yanda hadisi ne sahihi. To shine anan yake cewa murajjilur ra'sa, wato yana mai caje kansa, yaqtalu fi mishyatihi, yana takama a cikin tafiyarsa, idza khasafa Allahu bihi, sai Allah ya juyar da kasa da shi, fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama, manzo Allah yace yana nan yana nutsu a cikin kasa har zuwa ranar kiyama. Wannan azaba ce ta kabari, tun daga duniya Allah ya kama shi. Azabar kabari azaba ce wadda take tabbas, kamar yanda dalilai daga cikin alqur'ani suka tabbatar mana da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi irin wannan azaba ce Allah yake masa har zuwa ranar kiyama, zai ci gaba da nutsu a cikin kasa, ba zai kai karkashin kasa sai ranar kiyama. Wannan hadisi a takaice kenan mallan ya shigo da shi don ya nuna mana jiji da kai haramun ne. Me ake nihi da jiji da kai? Bayani ya gabata, ka ringa ganin cewa naka yafi na kowa. Kaga anan shi wannan tufafinsa da adan da yake ganin cewa shi yafi kowa, kenan aikin shi yafi na kowa, sifar shi tafi ta kowa. To wannan jiji da kai shine ya kai shi zuwa ga wannan halaka. Don haka duk abin da zai sanya bawa ya jiji da kai wannan haramun ne. Mutum ya nisanci duk abin da zai janyo masa irin wannan matsala. Wa an Salamata bin al-Aqwa'i radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه رواه الترمذي وقال حديث حسن يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر وتسلم ابن الأقوى الله إكرم سيدا كفدا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yazalu rajulu, yace mutum ba zai gushe ba, ya zahabu bi nafsihi, yana jiji da kai, yana takama, yana nuna cewa wata tsiya ne, hatta yuktaba fil jabbarin, sai ya kai matsayin Ubangiji ta'ala da zai sanya a rubuta sunan shi a cikin jabbarin, waɗanda suke masu tsaurin kai, masu ɗagin kai, masu jiji da kai, Allah zai sanya a rubuta sunan shi a cikin girgamkinsu, wanda kwa aljabbarun makomarsu ita ce wuta a ranar kiyama. Kamar yanda hadisi ya gabata, wuta da aljanna suka yi jayayya, ita wuta take cewa fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, duk wasu masu jiji da kai, masu ɗagin kai, masu girman kai tace su ne yanawa. Aljanna tace fiya du'afa wa masakinu, tace duk wasu masu rauni da wasu talakawa tace su ne nawa. Ubangiji ta'ala ya yanke hukunci tsakanin su, yace ke wuta je ki an baki abin da kika nema, ke ma aljanna an baki abin da kika nema. Allah yace na daukan ma kaina alƙawari gaba ɗayan ku, sai na cika ku a ranar kiyama. To dan haka anan manzon Allah yace la yazalu rajulu, shi dai mutum ba zai gushe ba, ya zahabu bi nafsihi, yana jiji da kai. Duk mutumin da zai ringa jiji da kai yana nuna cewa shi wata tsiya ce, to ba zai gushe ba akan wannan ɗabi'a yana yi. Hatta yuktaba fil jabbari, sai an rubuta sunan shi a cikin waɗanda suke masu tsaurin kai, wanda Allah ya tanada musu wuta a ranar kiyama. Fa yusibuhum ma asabahum, duk abin da zai same su na bala'i da azaba a nan duniya da makoma lahira zai same shi. Abu na farko, duk mutumin da yake da ɗagin kai, farkon abin da zai hadu da shi a nan duniya shine wulakanci, sai Allah ya daga shi ya nuna masa cewa shi ba kowa bane, ba wata tsiya bane a cikin jama'a. Kuma kaskanci wanda yake na hakika wanda zai hadu da shi wal iyazu billahi a ranar kiyama, domin duk wasu masu tsaurin kai masu nuna cewa su wata tsiya ne a nan duniya, to a ranar kiyama Allah zai tada su yanda kasan jankiya shi haka suke, jama'a za su ringa tattake su a fagen alkiyama, a yi ta take su a cikin yinin da ya kai tsawon shekara 50,000 wal iyazu billahi. A nan duniya sun daga kai, to amma a gobe kiyama za a nuna musu cewa su ba wata tsiya ba ne. Don haka duk mutumin da zai daga kanshi, abu na farko a nan duniya mutane za su ringa zage shi, abu na biyu kuma zai hadu da wulakanci. In dai ba Allah ya daga ka ba, kai ka daga kanka, to za ka hadu da wulakanci nan gaba. kamar yadda wani malami yake cewa al-kibru tubghihul kiramu wa kullu man yubdi tawadhu'ahu yuhabbu wa yuhmadu khairud daqiqi min al-manakhil nazilu wa akhassuhu wahyan nukhalatu tas'adu. Yake cewa al-kibru wato shi girman kai da jiji da kai, tubghihul kiramu dukkan wani mutumin kwarai yana kyamar shi yana kinsa. Dan haka yace wa kullu man yubdi tawadhu'ahu, duk mutumin da yake bayyana kaskanta kai yana nuna cewa shi ba kowa bane. Abu na farko yuhabbu, za a kaunace shi a cikin jama'a. Abu na biyu wa yuhmadu, za a ringa yaban shi. Sai malam yace ka kalla kai nazari, khairud daqiqi min al-manakhil nazilu, fiyayyen gari shine wanda yake zuba kasa wato daga maraki. Idan aka dau maraki shine tame aka ringa tankade gari, wanda yake zubowa kasa wannan shine fiyayye garin da ake bukata. Sai yace wa akhasuhu, kaskantacce lalatacce yace wahayan nukhalatu, ita ce dussawa da take hayo sama. Idan ana tankade dussa sama take yowa, gari wanda za a yi amfani shi ko kasa yake, kenan duk wanda zai daga kanshi wannan shi na banza ne, duk wanda zai sadda kanshi wannan shi ne na kwarai, kenan mumini ba a san shi da dagin kai ba. Iya abinda ake bukata mutum ya sadda kanshi. Idan mutum ya sadda kanshi a nan duniya zai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai daukaka shi, kuma haka a gobe kiyama Allah zai daukaka darajar shi, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya gabata, babu wanda zai kaskanta kanshi saboda Allah face sai Allah ya daukaka shi. Daukaka ta farko a nan duniya, daukaka ta biyu a gobe kiyama. Don haka dai a takaice ayoyin da malam ya zo mana da su a wannan babi da waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna nuna mana girman kai haramun ne, ba ɗabi'a ba sifa bace ba daga cikin sifofin mu'minai. Sifa ta mu'minai shine kaskanta kai a duk matsayin da Allah ya kai mu, in ma matsayi wanda yake na ilimi, ko matsayi wanda yake na dukiya, ko matsayi wanda yake na mulki, ko ma mai Allah ya kai ka na matsayi, to abinda ake bukata ka ƙara kaskanta kanka ka mai da kanka ba kowa ba, ka dau cewa jama'a sun fi ka, to a wannan lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala zai daukaka darajarka, Allah zai cika zukatan jama'a da son ka da kaunar ka. Amma duk lokacin da mutum ya mai da kanshi wata tsiya, ya mai da jama'a kasa da shi suke, to Allah zai jefa kyamar shi da kiyayya tashi a cikin zukatan jama'a, domin zukatan bayi a hannun Allah suke. Shi yake sanya bayi su so wanda ya ga dama a so shi, kuma shi yake sanya bayi su ki wanda yake so a ki. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.